CC One Producer.
So, yeah, yeah. We are so calm.
So, yeah, yeah. We are so calm.
Oh, inza mataskira. Zane kira kira fung asirina. Karimira buwa. Alkawari marike da sanjuna. Da wallakiya duk sabon abu na cikin kwali ki dan ni ne dariya na kalla goran naki na kalli ko da idaniya ki dan yi fari na ji soyayyar rana arbun asiri na labarin abin da yake a cikin raina harshe zai fada alkhairi na soyayyar ki ma'aunina sanki yana da tasiri da shi na rubanya mara daina ke ce zaki cikin buri soyayyar ka na makwanci na
kana kwana.